أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya tara mu a cikin wannan masallaci a nan birni nan bangaren Lakoko a wannan rana ta Litinin insha Allah darasi ne in Allah madaukin zarki ya sa muna cikin masu rai wanda za mu riƙa yi sati-sati biiznillahi subhanahu wataala in ya so idan an gama littafin sai mu ga kuma inda za mu yi ci gaba har ya zuwa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace na rayuwa saboda wannan shi ne alheri kuma shi ne albarka na rayuwa musamman musulmi abinda ya shahi zikiri idan an ce zikiri ya ambaci ya kumshi abubuwa masu yawa to saboda haka wanda za su taru musamman a cikin masallaci a yi karantarwa hadisi ko qur'ani ko abin da ya kama da wannan fiqh da sauransu to wannan ba karamin albarka bane a cikin rayuwa Allah subhanahu wataala ya sa mu dace yawmun 23 ga watan safar hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda shine daidai da 21 da watan 10/2019 muna mata Allah subhanahu wataala ya mana ga mankatar cikin abin da za mu karanta na wannan littafi mai girma yana abu ne wanda yake sananne a wajenmu gaba ɗaya shi ne littafin da za mu karanta shi ne littafin Hisnul Muslim idan an ce Hisn a harshen Larabci a Hausa ana yin kamar a ce wata kariya ko wata garkuwa ko mu ce ganuwa irin ta da da ake yi gari sa kewaye gari da garu saboda kare shi wannan garin da makiya ko kuma wanda yake so ya kawo wani hari sai a yi kohohi da masu gadi ana shiga ana fita to wannan ana ce mishi hissi to wannan kenan littafin sunan da malam ya zaba ya mishi kuma yana nuna wata kariya ce wata ganuwa ce katanga mai girma musulmi zai zamanto a cikin ta mana littafi ne wanda yake bada kariya ga dan adam musamman kuma musulmi Hisnul Muslim addu'o'in da suke ciki da irin azkarin da suke ciki da irin ladabbuka da abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar akan halashin shi mai tsarki sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya aikata wannan sai zamanto mishi wata kariya ce malik min azkar alkitabi was sunna wannan shine unwan da littafi kana sunan littafi Hisnul Muslim min azkar alkitabi was sunna littafin Allah shine alqur'ani da kuma sunna ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shine hadisan shi saboda mafi yawa tsira ko kuma gaba ɗayan tsira anan ne take idan abinda yake shahi alqur'ani mai girma kararre ne wannan kowane musulmi ya tabbas Allah subhanahu wataala shi dauki nauyin kare alqur'ani ko wani ya canza shi ko wani ya kara wata aya ko ya rage wata sura Allah madaukin sarki shi dauki wannan aiki to kene idan aka ce ma wannan aya ce a matsayin ka na musulmi babu zancen shakku a ce to haka da sai na manzo sallallahu alaihi wasallama su ma Allah ya hore mazaje wanda suka tashi suka sanya ka'idodi da sharadai da hanyoyi wanda za su sa a gane cewa wannan hadisi ingantacce ne wai ma asalin shi magana wannan ta annabi ce ko ko a'a wani ne ya soko ta domin daga can baya bayan lokaci ya yi tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sahabbai da sauran tabi'ai an samu wanda suka yi hadisai wanda suke ba na gaskiya ba suka sa cikin musulunci to sai aka samu malami wanda suka tace kenan a wannan littafin mai girma Hisnul Muslim dukkan wani zikirin da zamu karanta dukkan wata addu'a wanda zamu karanta a cikin wannan littafin to mu tabbatar abu ne wanda yake ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine sai same wannan suna suna ne wanda yake bantacce wanda ke mai littafin nan shine Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani wanda mutum ne na mutumin garin Saudiya wanda yana daga cikin wanda aka aiwa hijira tana da shekara 371 lokacin aihuwar shi kenan a cikin wata ƙauye wanda ake ce mata Qahtan kenan can ƙarshen sunan shi an ce Al-Qahtani kamar wannan nisba ne kuniya ce kamar mutum a ce Badamagare mana kenan an siffanta shi ko kuma an dangana shi zuwa garinsu kuma malam ya yi ƙoƙari littafin da ya rubuta suna da yawa kusan ya rubuta littafai sun kusa 40 irin wannan kamar wannan Hisnul Muslim to amma wanda ya shahara ke wasu malamai suke cewa ya rubuta littafai ɗaya har sun kai kusan 80 limfin 40 to amma ba a samu littafi wanda ya shahara ya yadu a duniya kamar shi wannan littafin Hisnul Muslim